duk da kasancewar ziyarar da mataimakin shugaban Najeriya Professor Yemi Osinbajo manufar shine ganawa da yan siyasa yakan kai ziyarar girmamawa ga iyayen kasa da kuma ziyartar manyan malaman addini a fadar mai martaba sarkin Bauchi Dr. Alwanu Suleiman Adamu Professor Yemi Osinbajo ya bayyana murna da farin ciki dangane da ci gaban da ya gani a jihar Bauchi ya shaidawa sarkin cewa gaisuwa ta musamman daga shugaba Buhari inda yake sama da shekaru 7 kenan yake mataimakin shugaban Buhari inda ya bada tabbacin cewa ya samu gogewa kwarai kan batun harkar tafiyar da harkar gwamnati.
So I'm happy to inform you that a lot of progress has been made, and I think that this is worth celebrating. Your Royal Highness, at all time, and I must, of course, at this point, let you know that I also bring you the very warm greetings and felicitations of our President, His Excellency President Muhammadu Buhari. And this may also explain why I am running, as your Royal Highness knows, for President of this country from May 2023. Your Highness, I have served as Vice President to President Muhammadu Buhari for the past 7 years. But in that capacity, as your Royal Highness will know, I have been exposed to governance of a complex and diverse country such as ours.
A nasa jawabin sarkin Bauchi mai martaba Alwanu Suleiman Adamu ya bayyana farin cikinsa da na al'ummar masarautar kan ziyarar da mataimakin shugaban Najeriya ya kawo inda ya ce wannan ya nuna irin muhimmanci da kuma darajar masarautu da mataimakin shugaban ke nunawa wa masarautun. Sarkin Bauchi ya shaida masa cewa masu sarauta ba 'yan siyasa ba ne, saboda haka ya san cewa mulki Allah shi ke bayarwa a matsayinsu na iyayen ƙasa, nasu ba da shawara ne kawai.
Let me personally show my delight and that of the entire Major Excellency for this important visit. I believe you are in Bauchi and the political activities will still consider it necessary to visit me at this material time. So that shows the love and regard you have for the traditional institution. For as it is, Your Excellency, we believe that Allah, power belongs to Him. He gives power to whoever He wishes Him at the right time. And at the same time, as it is, we are not, by virtue of our position, Your Excellency, we are not politicians. We can't participate in any process too. We advise wisely and pray for whatever that will be the success.
Kafin ya bar jihar Bauchi, Farfesa Yemi Osinbajo ya kai ziyara gidan Sheikh Tahir Usman Bauchi da kuma ziyartar kabarin marigayi Isa Abubakar Tafawa Balewa, wanda daga bisani ya karkare ziyarar tasa da ganawa da wakilai 'yan jam'iyyar sa ta APC. Tun da farko kuwa, Farfesa Yemi Osinbajo sai da ya ziyarci jihar Gombe, inda ya gana da Gwamna Muhammad Inuwa Yahaya a gidan gwamnati da kuma ziyartar sarkin Gombe Alhaji Abubakar Shehu Abubakar a fadarsa. Abdulhamid Muhammad, Mura, Amurka, daga Bauchi a Najeriya.